Bankin Raya Afrika zai kashe zanzurutun kudi sama da euro miliyan 2 don bunkasa kogunan Jamhuri Hadeja da kuma Nakuma Dugu Yobe. Bankin na daukan wannan mataki ne duba da yadda matsalar sauyin yanayi ya shafi madatsun ruwa a wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya, musamman na Calawa da Tiga a jihar Kano, da hakan ya karantar da ruwan dake zuwa jihohin Yobe da Borno, da kuma hakan ke shafar rayuwar al'ummar yankin. Tuni ma har wasu kwararru daga kasar Australia sun iso nan Najeriya don tunkarar wannan aiki gadan-gadan. Ministan Albarkatun ruwan Najeriya, Injiniya Suleiman Husaini Adamu, ya min karin bayani.
Bankin Raya Afrika da haɗin gwiwar wasu suka haɗa kuɗi euro dai miliyan 2 da wani abu bayar, wanda za a yi bincike a fito da wasu muhimman ayyuka wanda zai raya zai zama da kama Dugu Yobe, wanda ya shafi jihohi 6: Kano, Jigawa, Yobe, Borno, Bauchi da Plateau. Haka su da wannan shi ne a fito da ayyukan da suka shafi harkar noma da wasu bukatu wanda za su inganta rayuwar jama'ar da ke wannan yanki.
Dr. Husaini Hassan na hukumar Arewa maso gabashin Najeriya kwararre ne kan sha'anin koguna.
Aikin nan daga sama za a somo shi. Akwai ruwa a tafki da yawa waɗanda suka kwanta a ƙasar Jigawa, waɗanda suke kwararawa a gonaki waɗanda ba a amfani da su. Akwai abin da ake kira taifa grass, wato kacen da kenan, ya bi ya taushe wuyoyi da dama wanda waɗannan ruwan za su zo. Ya kamata ai yayyanke waɗannan kacallin domin ruwa samu gudana zuwa tafkin taji ta hanya mai sauki. Sa'annan akwai makwantar ruwa wanda muka yi kididdiga daban-daban wuyoyi wanda suke ba wa ruwa fadamu sun kai 250, abinda ya kama daga Gogaram zuwa Malam Fatori. To za a zaɓi kaman 50 daga cikin wannan 250 ɗin. Mu duk mun san su, a yi musu abinda ake kira Speedway and Water Conservation Structures. Idan aka yi su, za su tare ruwan da har wani ruwan shekara zai sake kewayewa ya same su.
Honorable Muhammad G. Abdullahi shine kwamishinan ruwa na jihar Bauchi.
Ta fannin ruwa shine hanya kadai da za a inganta mana rayuwa, saboda daman mu manoma ne. To kuma noman nan hanya kadai da za a inganta shine farfado da wannan kogunan Hadeja Jama'a kuma Dugu Yobe. Gwamnatocin mu na Arewa maso gabas suna nan, suna shiri gwamnati mu su hada kansu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.